Makanuhu ma'a tamthil, wurin da ake yin idraji tare da misali. Wa yakunu fi awwalil hadith wa wasatihi wa akhirihi. Idraji na iya kasancewa a farkon hadisi, na iya kasancewa a tsatsakin hadisi, na iya kasancewa a ƙarshen hadisi. Misaluhu fi awwalihi, misalin shi a farkon hadisi. Hadithu Abi Huraira radiyallahu anhu, hadisin Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Asbighul wudu'a, da yake cewa ku kyautata arwallah. Haka wailul lil aqabi minan nar, kwarin azaba ko wuta ya tabbata ga waɗanda suke barin guraben arwallah. Aqab aslin shi nan diddigi, kuma galiban shi aka yi bari wajen arwalla musamman ma mai sakaci, amma kuma sai ya kumshi dukkan wuraren da mutum ya kamata ya wanke, musamman ma a kafa bai wanke ba. Fa qawluhu asbighul wudu'a, fadan shi da yace ku kyautata arwalla, mudrajun min kalami Abi Huraira, na wannan an gangaro shi ne daga, an sanya shi, an shigar da shi daga magana Abu Huraira radiyallahu anhu. Bayyanatuhu ruwayatu lil Bukhari, wadda ta yi bayanin aka gane wannan kalma mudraja ce, ruwaya ta Imam al-Bukhari anhu daga Abu Huraira hallahu, annahu qala asbighul wudu'a fa inna abal qasim sallallahu alaihi wasallam qala. Mun gane ko kyautata arwalla domin baban Qasim sallallahu alaihi wasallam. Baban Qasim wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, ya ce wailul lil aqabi minan nar, nan kwarin wuta ko azaba ta tabbata ga wanda suke barin guraben arwalla na wuta. Kenan da ya ce fa inna abal Qasim ya kulu, sai aka gane cewa a nan asbighul wudu'a kin nan ba magana manzala sallallahu alaihi wasallam, magana Abu Huraira ce. Wa misaluhu fi wasatihi, misalin shi a cikin tsatsakin matani. Hadithu Aisha radiyallahu anhu fi badil wahi, hadisin Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta a cikin farkon wahi, wahayi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da wahayin da aka wa manzon Allah wanda sirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi. Wa fihi, cikin wannan hadisi, wa kana yakhlu bi ghari hira'in fa yatahannathu fihi, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya keɓanta a cikin kogon Hira, kuma iya tahannuthi shine ibada ta tunani, tunani da ayoyin Allah madaukaki, halittar da yi ta sammai da ƙasai da tauraro da abinda dukkan abin da ya zamanto aya ne. Wa huwa ta'abbudu, shine bauta. Al-layali zawatul adad, rane kuma abuta adadi. Qala fa qawluhu, fadar rawi da shi, wa huwa at-ta'abbudu, shine tahannuth kinna ta'abbud. Wannan daga maganar Aisha radiyallahu anha, yanzu sai zamanto rawi da ya rawaito wannan hadisi sai tafsiri. Mun gane ko, ce fa yatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud kinna. Shi yasa malam yasa shi tsakanin baina shartaini, tsakanin sharti guda biyu wanda take karantar da mu lafzili tafsiri, wannan tafsiri ne. Qawluhu huwa at-ta'abbud mudraj min kalami az-Zuhri, kenan wannan ya san, an sanyo shi ne daga maganar Imam az-Zuhri rahimahullah. Bayyanatuhu ruwayatu lil-Bukhari, wadda ruwayar da ta yi bayanin ruwayar Imam al-Bukhari, min tariqihi, daga tariqin hanya ta Imam az-Zuhri, Muhammad ibn Zuhri, Muhammad ibn az-Zuhri, bilafz da lafz, wa kana yalhaqu bi ghari hira'in fa yatahannathu fihi, ya kasance iya gamuwa, iya zuwa wajen kogon Hira, iya tahannuthi, iya bauta. Qala wa tahannuthu at-ta'abbud, gane ko ce tahannus kin nan shine bauta bauta al-layali zawatul adad misaluhu fi akhirih misalin idraji a cikin karshen hadisi hadithu abi huraira radiyallahu anhu hadithun abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ishi lalle annabi wanda tsiraya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjilina min athar al-wudu'i cewa al-ummata za a kiraye su ranar kiyama ghurran muhajjili suna masu faran danda fararen kawahuwa da goshi wannan doki misali wanda ya zamanto da farin goshi mai fararen kawahuwa sai a ce mai ghurran muhajjili min athar al-wudu na daga guraban arwalla a wannan matsayi ne da wannan alamomi za a gane al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am qala faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al wanda ya sami ikon ya tsawaitar da wannan gurra ina wuraren arwalla ya huce daga gaba yayi sama falyaf'al to ya aikata wa qawluhu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al fada abu huraira radiyallahu anhu da yace wanda ya sami ikon ya tsawaita daga wannan guraban arwalla to ya aikata mudratun min kalami abi huraira an shigar da shi ne daga magana imam da magana abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi in farada biha nu'aym bin al-mujmar نعيم بن مجمر يكديت ده wannan ruwaya an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu wa dhakara fil musnad anhu kuma ya ambata daga cikin musnad da imam ahmad daga gare shi ne annahu qala la adri bin sani ba qawluhu faman istata'a du fadad da yace daga wanda ya samu iko min qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam an same shi ne daga fadan manzala sallallahu alaihi wasallama aw min qawli abi huraira ko kuma daga magana abu huraira ne radiyallahu anhu wa kad bayyana ghayru wahidin min al-huffaz annaha mudraja ba mutun daya ba daga wanda suka zamanto manyan manyan malamai hadisi ne mahardata zarata sun yi bayanin cewa wannan kalma mudraja ce وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه وان رحمه الله تكار تبتا ادريش يتي لا يمكن ان تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم wannan magana bayya yuwa ta kasance daga magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine suke bada kissa Abu Huraira in ya tashi yin arwalla wajen wanke hannu har sai ya zo nan wajen dabsa shi kadai kuma yake wannan ijtihadi daga kan wannan na'am qala mata yuhkamu bi don lokaci ne ake hukunci da idraji wala yuhkamu bil idraji illa bi dalil ba a hukunci a ce wannan lafzi ko wannan jumla mudraja ce sai da dalili imma min kalamin rawi ko ya zamanto rawun da yayi idraji ya ce wannan kalma mudraja ce ne nayi tafsiri ko ne nayi bayanin abu kaza aw min kalami ahli al-a'immatil mu'tabirina ko kuma magana ɗaya daga cikin manyan manyan malume wanda ana lura ana karban magana su yi bayanin cewa wannan kalma mudraja ce domin sun san tushen magana kuma sun san abin da ya dace aw min kalamil mudraj bihaythu yastahilu an mudrij kenan bihaith yastahilu an yaquluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka daga magana wannan wanda ya shigar da wannan a gane cewa bayyayuwa wannan lafazi ya kasance daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ibnu taymiya ya ce la yumkin an takuna min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam az-ziyadatu fil hadith dadi a cikin hadisi idan mun gani cewa idraji wani nau'i ne na ziyada to amma wannan ziyada kuma ta sha bamban da wannan idraji shine iya nihin ziyadatu thiqa ta'rifuhu aqsamu ta'rifuha aqsamuha wa bayan hukmi kulli qismin ma'a tamthil na menene ziyada sannan kashe kashen ta da bayanin hukuncin kowane kaso tare da misali ziyadatu fil hadith dadi a cikin hadisi an yudifa ahadu ruwati ila al hadith ma laysa min shine daya daga cikin wanda ya ruwaito hadisi ya dada wata kalma wadda batta daga cikin shi wannan sai a ce mene sai a ce wannan ziyada ce idan kaga idraji ya shiga ciki watan qasimu ila qismaini wannan ziyada ta kasu kashi guda biyu an takuna min kabilil idraj gane ko kasance ta bangaren idraji ne ko bayani ne ko tafsiri ne ko wani huddu hikima ne da abin da yake mada wahiya allati zadaha ahadur ruwati min indihi la ala annaha min al hadith shine lafazi ko kalmar da rawi ya dada daga gare shi wanda asalin tabbata cikin wannan hadisi wa sabaka bayanu mata yuhkamu biha kuma bayani ya gamo a wani lokaci ne ake cewa wannan kalma mudraja ce isnan an yati biha ba'd ruwati ala annaha min al hadith nafsi wasu shashan wanda suka rawaito hadisi su zo da wannan kalma a bisa cewa wannan kalma na daga cikin hadisin kun gane ko in kanat min ghairi thiqatin lam tuqbal idan wannan lafazi ko jumla wanda aka dada ta zo daga wanda ba thiqa bane ba ba mahar da ci bane ba adali bane ba li'annahu to ba a karbo wannan ziyada sai a ce wannan hadisi da wannan ziyada da'ifi sai mai hukunci da da'ifi ko kuma a da'afar da ziyada a ce wannan ziyada da'ifa ce tana da rauni li'annahu la yuqbal man farada bihi domin ba a karba hadisin da wanda ba thiqa ba ya kadaita da shi ba ma zadahu ala ghairihi aula bil radd ina abin da ya dada akan wani shi shi ma cancanta ai watsi da shi asalin nashi ba a karba to kuma bugo da kari yazo ya sabawa wanda su daman an san su mahar da ta ne adillai wa in kanat min thiqatin in kuma wannan dadi yazo daga mutumin da ya zama to thiqa ne fa in kanat munafiyatan lirwayati ghairihi mimman huwa akthar min idan wannan ziyada ta kure ta yi cin karo da ruwayar wani wanda ya yi shi au ausa ko kuma ya yi shi zama thika lam tuqbal shi ma ba a karbal me yake da suna ziyada wannan saboda ta yi cin karo da mutane misali ruwatinis dukan su thika ne mutum goma ya rawaito hadisi da lafazi daya babu ziyada daya shi ma thika ne ya rawaito hadisi da ziyada kaga yanzu sun hish goma ba a daidaita shi da guda kuma duk darajar su guda a bangaren harda da adalci to ko kuma ya zaman to a su biyu ne wannan thika ne authaq da thika wannan yahi zama thika wannan thika ne wancan kuma yahi zama sika bangaren adalci da harda kowanne iya da adalci da harda sai dai wancan yayi adalci da harda sai wancan na kasa sai ruwaito wanda ya sabawa wanda ya shi anan ma ba a karba li'annaha hina idhin shadha a wannan matsayi sai a ce mata ziyada ce shadha wanda ta yi cin karo da wanda ya yi su wanda suka yi in ma bangaren adadi ko bangaren adalci da harda misalin shi ma rawahu malik fil muwatta rahimahullah abinda imam malik rawaito a cikin littafin shi muwatta wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi an ibn umara radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar wa anda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi idza ftataha as-salata rafa'a yadayhi hadhwa mankibai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi kabbara ya bude sallah sai ya daga hannuwan shi dabra da kafadan shi sallallahu alaihi wasallam wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma duna zalik idan ya dago daga ruku'u sai ya daga bayya dabrata kuma bayan ya dabraci wannan kinshi kafadan shi sallallahu alaihi wasallam haka imam muwatta ya fitar da wannan hadisi kuma imam al-albani rahimahullah ya ingantar da shi a cikin sahih wa da'if sunan abi daud قال ابو داود امام ابو داود رحمه الله يتي لم يذكر رفعهما دون ذلك با انبتا با دغا سو كما باين wannan kafadai ahdun ghairu malik bab wanda lam yar to lam yadhkur rafa'uhuma duna dhalik ba wanda ya ambata daga su kuma bayan kafadu ahadun wani ghairu malik kuma baya imam malik fi ma a'lam atkan abunda nasabi a gane ko ke san sai zamanto wannan ruwaya ta zamanto ya sabawa a imma sauran a imma duk da cewa imam malik authaq tunne wanda ya zamanto mahar da ci bal ahdu a'lamul a'imma hazil umma amma kuma sai zamanto ya sabawa ruwayar shi kadai ne ya rawaito wannan lafazi rafa'uhuma duna zalik wa qad saha an ibnu umar radiyallahu anhuma marfu'an kuma ya inganta daga abdullah ibn umar wa an da yadda Allah ta kar tabbata a gare shi ya dangana wannan hadisi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi hatta yaj'alahuma hadhwa mankibai zala sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya daga hannuwan shi har sai ya dabraci kafadin shi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata idan ya bude sallah idan yin zai kabbara ya ci bis ayi Allahu akbar lokacin da yake wa inda ruku'i haka nan wajen ruku'i wa inda raf'i almin wa inda raf'i bin haka nan wajen dagowa daga ruku'i biduni tafriq ba tare da rarrabawa ba a ce a daga ƙasa ƙasa nan a daga sama sama mun gane ko yanan sahibul qissa shi yayi bayanin wannan Abdullahi da Umar radiyallahu anhu wa in kanat ghayru munafiyatan li riwayati ghairi idan wannan ziyada bata yi cin karo ba bata kore ruwaya ta wani shi ba qubilat to sai a karbe ta ni shi ma da sharatin ya zamanto thiqat mun gane ya zamanto wanda ya rawaito ta thiqa ne ba zai yi li anna fiha ziyadatu ilm domin a cikin wannan ruwaya akwai wani dadin ilimi mun gane ko misaluhu misalin shi hadithu umar radiyallahu anhu حديث عمر وان يرد الله تكار تبتا غريش انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياجي من ذا الله وان سيرا يا الله دا امنتين سكار تبتا غريش نا cewa ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيسبق الوضوء يبالغ هكذا ينسى يبلغ او يبالغ تو wa yusbiqu alwudu'a thumma yaqul babu dayan ku wanda zai yi arwalla ya kai mutuka fa yusbiqu alwudu'a kuma ya kyautata arwallan shi thumma yaqulu sanan yace ashhadu allahu ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati athmaniyati yadkhulu min ayyiha sha'a nan babu dayan ku wanda zai kai mutuka kuma ya kyautata arwallar shi kenan kai mutuka a arwalla ya kyautata ta sannan bayan ya kare ya ce ashhadu allahu ilaha illallah na shaida lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan shi ne manzon shi ne illa futihat lahu abwabul jannati face sai an bude mai kohin aljanna as-samaniyati guda takwas yadkhulu min ayyiha sha'a ya shiga ta ga inda yake so ya zaba cikin wannan koha takwas ya shiga wanda ya shiga daga wanda yake so faqad rawahu muslimin tariqaini وفي أحدهما زيادة. إمام مسلم يروي توانا حديثي دقا حنيا بقدابيو ديد تكين ديل أكوي وانا زيادة وحده لا شريك له. منغاني كو أنا أي باب وحده لا شريك له. ذاك تي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وأن محمدا عبده ورسوله. كنان بعد قوله إلا الله باين فدشي إلا الله. Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi da hanya guda biyu, dai babu wannan ziyada, dai da wannan ziyada wahdahu la sharika la. Sai mu tsaya anan insha Allah, sai mu tashi ikhtisarul hadith. Abinda muka wadi dai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Yace fai badlik au fayusbih au tun wannan ta
tafsiri ne,
tafsiri ne
nan au tafsiriya ce, domin badlik tun